الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم zan yi kokarin karanta baji na 17 a littafin Bulughul Maram babu libasi insha Allah ta'ala daga kan hadisi na 552 wannan darasi yana karantar da mu launin da aka hana maza su saka na kaya wato launin kaya wanda shari'a ta hana maza su saka وعن إمران بن حسين رضي الله عنهما أنكر حديثي لدى إمران بن حسين الله يكرمه مسيردا شيد ما هي زنسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زعم الله صلى الله عليه وسلم يشي إن الله يحب إذا أنعم على عبده lalle Allah yana so idan yayi wata ni'ima ga bawa ayyara asara ni'matihi alayhi yaga tasirin ni'imar da yayi akan wannan bawa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah subhanahu wa ta'ala akwai abubuwan da yake so daga cikin abubuwan da Allah madaukaki yake so idan yayi wata ni'ima ga bawa to yaga tasiri ya ga alamar wannan ni'imar akan wannan bawa idan an maka ni'ima to akwai buƙatar a ga alamar wannan ni'imar ta Allah subhanahu wa ta'ala a tare da kai rawahu al-Bayhaqi al-Imam al-Bayhaqi rawaito da kuma al-Imam al-Tabarani hadithun yana sahihu al-Jami' al-Saghir hadithi na 712 kuma akwai riwayoyi da aka samu da dama waɗanda suka tabbatar da wannan maganar daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin riwayoyin akwai hadisin Zuhairu bin Abi Alqamata Rubai Zuhairu bin Abi Alqamata Rubai qala ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan sayyi al-hay'ati yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum a yanayi mummuna wato a mummunar yanayi a siffa mara kyau fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma mutumin alaka malun shin kana da dukiya qala na'am mutumin yace kware ko ya rasulullah min kulli anwa'il mali daga dukkan nau'ukan dukiya Allah madaukaki ya bani wato irin dukiyar da ake alfahari da ita a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki duka ya ba mu wannan mutum yana da shanu yana da raƙuma qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fal yura alayka to lallai ne a ga wannan ni'imar a jikinka fa inna Allah yuhibbu an yara atharahu ala 'abdihi hasana saboda Allah subhanahu wataala yana so ya ga tasiri na wani abu mai kyau wanda ya yi mabawa a jikinsa ana so a ga tasiri na ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi mabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu mutum fal yura alayka to ya kamata a ga ni'imar a kanka tunda kana da kowace ni'ima Allah madaukaki ya maka wadata saboda haka ya kamata a ce an ga alamar wadatar nan a tare da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yuhibbul bu'sa wattaba'usa kuma Allah subhanahu wataala bai son tsiya kuma bai son ƙaryan tsiya wato bai son idan abinda ake kira al-bu'us shine shiddatul faqr abinda ake kira wato fatara manzo Allah yace bai son Allah subhanahu wataala bai son fatara kuma bai son ƙaryan fatara wato bai son mummunan talauci bai son mutum yayin ƙaryan yana cikin wani mummunan hali wannan riwayar ta Zuhair bin Abi Alqama Abdubai tana cikin littafin al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam Tabarani kama riwayar ta inganta kamar yadda ya zo cikin sahihu jami'i sagir hadisi na 255 al-imamu tirmizi ya ruwaito labarin shi mutumin da kansa wanda abin ya auku da shi hadisin yana sunan tirmizi sunansa Awfu bin Malik bin Nabulata al-Jushan ya ce kuntu ya Rasulallah wata rana nake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ar-rajulu amuru bihi fala yakrini wala yubayyin mutun ne nazo wucewa tafiya ta kama ni saboda haka sai na ratsa gidan shi na neme min liyafa ya sauke ni yake saukana kuma yake min liyafa tafiya ce ta kama ni na ratsa gidan wani mutum saboda in sauka mutumin nan yake karbana yake min liyafa fa yamurru bi ana nan wata rana sai mutumin shi ma tafiya ta kama shi zo wucewa ta gidana yana ne ya sauka a gidana yana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace afa ujrihi shin in saka mar da halinsa tunda yaki saukana ni ma yake saukan shi yaki ya min liyafa ni ma in fi min masa liyafa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace akiruhu bi ma'ana abibku kai masa liyafa idan aka ce alqira ana nufin abuyafa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka saukar da wannan mutumin ka masa liyafa kada karama mummunan hali da ya maka musulunci baya son karama mummunan hali to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsar wannan tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dubi jikinsa wara'ani rafat tiyabi shi da kansa yake bayanin hadisin kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganni wato da kazamin sutura fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace halaka bin malin shin kana da dukiya kuntu sai nace min kullil malikat a'tani Allah daga kowane irin dukiya Allah madaukaki ya min kyauta ya ma yi bayani ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace min al-ibli wal ganami Allah ya bani raquma Allah ya bani awakai qala fi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fal yura alayka to lalle ne a ga wannan ni'imar a jikinka bai kamata kai da kake da wannan dukiya ka rika zama a cikin irin wannan tsumman ba hadisin yana sunan Abi Dawud kitabul libas a riwayar al-Imam Abu Dawud yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam qad atani Allahu min al-ibli wal ganami wal khayli war raqiq hakika Allah madaukaki ya min kyautar raquma ya bani awakai ya bani dawakai ya bani bayi kada sai ce fa iza ataka Allahu malan fal yura atharu ni'mati Allahi alayka wa karamati, idan Allah madaukaki ya baka dukiya to ya kamata a ga tasiri na ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala a jikinka, a ga tasirin karamar da Allah madaukaki ya yi maka, ashe dukiya karama ce. Don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa karamatihi alayka, ya kamata a ga alamar karama da Allah madaukaki ya maka, Allah ya daraja ka ya baka dukiya ya hutar da kai. To game da sharhin wannan hadisin cikin littafin Tuhfatul Ahwal a mujallar na shida shafin 122, wal ma'ana ilbas thawban jayyidan, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine ka sai ka rika saka sabbin kaya, li ya'rifa an-nasu annaka ganiyyun, dan mutane su san cewa kana da wadata, wa anna Allah an'ama alayka bi anwa'in ni'am, kuma Allah ya maka wato ni'ima daban-daban. Saboda haka ka rika canza kaya, kana saka sabbin kaya, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mai isharar cikin hadisin. Yana sunan Tirmidhi, sunan Abi Dawud, sunan Nasa'i, yana sahih sunan Abi Dawud hadisin 3428, kuma akwai riwayar Aisha da Jabir da Abu Huraira, Allah ya kara musu yarda. Kun ga hadisin ya taho da riwayoyi da yawa, hatta shi kansa mutumin da abin ya auku da shi ya bada labari. Akwai hadisin Abu Sa'idin al-Khudri, annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, lalle Allah mai kyau ne, Allah yana son kyau, Allah ba mummuna bane. Wa yuhibbu an yara ni'matahu ala abdihi, kuma Allah yana son ya ga ni'imar da yayi a jikin bawansa. Wa yubghidu al-bu'sa wat-taba'usa, Allah subhanahu wa ta'ala yana kyamar fatara, yana kyamar ƙaryan fatara, yana kyaman mutum yayi ƙaryan talauci mai tsanani makansa. Domin da yawa akwai waɗanda suke makawunan su ƙarya, yana da dukiya amma zai ɓoye, musamman mabarata yana da wadata amma zai ɓoye dukiyan ya riƙa sa kaya marasa kyau saboda a ganshi a tausaya a bashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai son ƙaryan talauci. Allah ka tare mu. Hadisin yana Shu'abul Iman na al-Imam al-Baihaqi, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, ita ma riwayar ta inganta tana sahihu Jami' Saghir, hadisi na 742, da kuma Silsilatu Sahiha, hadisi na 320. A nan akwai mushkila guda, abinda yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin nan a Kitabul Libas, saboda ya tabbatar maka Allah baya son mutum ya zauna, wato ya zauna cikin tsumma. Allah madaukaki bai so musulunci bai yarda musulmi ya rika zama cikin tsummokara ba. To amma kuma shin wannan amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma mutumin nan, nasihar da manzon Allah ya mata akan cewa idan Allah ya baka dukiya a ga alamar ni'imar Allah a kanka, shin wannan yana nuna cewa idan kana da dukiya ka rika nuna ƙasaita? Ba haka manzon Allah yake nufi ba sallallahu alaihi wasallam. Don haka yasa al-Imam al-Bagawi a littafin sa Sharh as-Sunna, yana Kitab al-Libas, babu istihbadi an yura athar ni'mati Allah, hadisi na 321, yayi bayanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi, abinda masana hadisi suka fahimta game da lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace haza fi tahsini thiyabi bitanzifi, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa idan Allah ya maka wadata a ga alamar wadatan a jikinka, wato shine na daya ta wajen tsafta, kar ka rika zama a cikin kazanta, a ganka cikin tsafta. Na biyu at-tajdid inda al-imkan, ka rika yawan canza kaya, saboda duk sa'ilin da kai canza kaya kana daukan tsohon ka bayar sadaka, nan ma wani ya amfana, kaga nan ka yi nuna ma Allah godiya tunda baka zauna a cikin tsumma ba. To amma al-Imam al-Bagawi yace min ghairi an yubaliga bin na'amati wa dikka, ba wai manzon Allah yana nufin mutum ya rika sayo kaya masu tsada yana sawa don a gane mai arziki ne ba, ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba wa mubaharatul malbas ala al malbas ala ma huwa adatul ajam adatul ajam wa qadr huwa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam yake saboda an samu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha an kathirin min al irfai manzon Allah ya hana wato mutun ya yawaita sharhuliya wa an samu hadisi da yawa don haka ba wai abinda manzon Allah yake nufi idan kana da dukiya ka rika sayo kaya masu tsada ba a'a kar ka zauna cikin kazanta na biyu kar ka zauna a cikin tsumma ka rika yawaita sabunta kayan sawanka yace akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara da yake wannan hadisin Jabir din shi yake fassara abinda manzon Allah yake nufi بيانين واتو الإمام البغوي يأتي أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا جابر يأتي أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يزير تيم أنقور فرأى رجلا شائسا في النبي صلى الله عليه وسلم يقول متن واتو كان سباب صيفا في كاد أو كامت فيني كان سباب صيفا فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان يزيد هذا ما يسكن به رأسه شنو wannan bai samu abin da zai iya natsa wato natsar da ainihin kansa ba domin kamar larabawa da yake suna da suma da turawa idan mutun ya zama bai tsafta nan da nan gashin nasa zai warwata saboda haka manzon Allah yake cewa shin wannan bai samu mai wanda zai shafa wa kansa ne kan ya hadu ya zama ya nutsu ba ورأى رجلا عليه ثياب وثقة sai ga wani mutum kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya saka kaya masu dauda kayansa suna da dauda fa qala fi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma kana yajidu hadha ma yaktul bihi thawbahu shin wannan bai samu abin da zai wanke suturarsa bane mutum ya zauna da kazanta wannan duk yana cikin bayanin al-Imam al-Baghawi a cikin sharh sunna sharhin hadisi na 321 hakanan tuhfatul ahwaz da mujallal nashida shafin 122 da kuma faidul qadir na al-imam al-munawi da mujallal nabi shafi na 498 wadannan malamai sun dauko maganar al-imam al-baghawi suka sa a cikin littafansu saboda fassara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da bayanin magabata saboda al-imam al-baghawi yana cikin masana hadisi na zamanin farko annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yace idan Allah ya yi ni'ima gare ka to Allah yana son ya ga tasirin ni'imar a jikinka annabi sallallahu alaihi wasallam baya nufin mutum ya miƙe kafa ya zamanto yana sharholiya annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake nufi ba saboda haka yasa zaka samu hadisai waɗanda suke kyamatar da rayuwa irin ta wannan misali akwai hadisin da yazo cikin sunan ibn majah حديث أبو أمامة الباهر قال ذكر أصحاب رسول الله يوما عنده الدنيا وترانا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سنة تاريخ سيسك كاولا بار الدنيا سنة مكان الدنيا في النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تسمعون شنباك وكجبا فتدين جهان كنسو شنباك وزينا إن البزازة من الإيمان nisantar kwalliya yana daga imani nisantar kwalliya wato gayi nisantar gayi yana daga imani albazaza shine akasi ga ainihin gayi in ka duba littafai kamar misali an-nihayatu fi garibil hadith wa al-athar na ibn al-athir juz'i na farko shafin 110 kuma hadithin ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nisantar kwambo gayi abinda ya zama ana yayinsa kai kuma ka nisance shi manzo Allah yake yana daga alamar imani a tare da bawa duk abin da jama'a suke yayinsa wanda yake tashi to kai kuma ka guje shi idan jama'a suna kwambo ana ado kai kuma sai ka nisanci wannan hadisin yana sahihul jami'i sahihar hadisi na 2879 da kuma silsilatu sahiha hadisin 341 عند النبي صلى الله عليه وسلم يجي نبي شيني التواضع في اللباس نجي ابن العقيل واتو أتامو توالئ توجن سكا كايا kana da dukiyar da zaka dinka kayan 100,000 kana da wannan kudin amma sai ka dinka kayan da bai wuce naira 3,000 ba tun da zai rufe maka al'aura amma abinda manzon Allah yake karantar da mu abu biyu ya zama kana yawaita canza kayan karka bari ya zama tsumma sannan na biyu karka zauna da kazanta wannan shine abinda manzon Allah yake nufi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai son ka rika sa kaya masu tsadan gaske ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni santar sama alama ce ta imani Allah ka samu iya saboda haka masana larabci suke fassara wannan kalma ta albazazatu albazazatu min al-iman ibn al-asir yace tarku tabajjuhi bihi mutun ya bar wato nuna kasaita da dukiya shine abinda manzon Allah yake nufi da albazaza a littafin tajul arus na al-imam az-zubaydi a mujallad nabi rakatin 350 yace albazazatu an yakuna yawman mutazayyinan wa yawman sha'ifa a rika samu yau kaya ado gobe kuma sai a ganka wasu kaya masu arahan gaske yace wani kai ne kuwa sai ne kwarai saboda kayan yana tasiri ma zuciyar bawa kamar yadda Ibn al-Qayyim ya faɗa Ibn al-Qayyim Jawziyya ya ce kamar yadda abinci yake tasiri ma zuciya haka ma suturan da mutum ke sawa yake tasiri ma zuciya wa yuqalu huwa tarku mudawamati zina malamai suna cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine mutum ya bar dawama da yin wato ado da kwalliya ka rage ya zama kayan da zaka rika sawa ba kaya ne wanda za a ce wane yana gaye ba wane yana wato yana nuna kasaita ta wajen sutura sannan akwai hadisin Mu'az bin Anas al-Juhani hadisin Mu'az bin Anas yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man taraka al-libasa wanda ya bar saka wani kaya yana iya sa wannan kayan man taraka al-libasa tawabu'an lillahi wa huwa yaqdiru alayhi wanda ya bar dinka wani kaya duk da cewa yana da halin ya dinka irin wannan kayan yana da dukiya yana da wadata zai iya dinka wannan kayan ya kai 200,000 ko fiye da haka zai iya amma sai ya bar shi bai bari don wani abu ba sai tawabu'an lillahi saboda kaskantar da kansa ga Allah subhanahu wata'ala saboda sutura mai tsada yana sa mutum ya zama mai girman kai yana daga mutum Allah ka tare sutura mai tsada yana daga mutum saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da ya bar sutura mai tsada saboda kawai kaskantar da kansa ga Allah duk da cewa zai iya to ga sakamakon shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'ahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil khala'iqi Allah zai kira sunanka a bisa kawunan halittu a filin hisabi ba a riga an shiga aljanna ba ba a riga an shiga aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana jama'a za su tashi a filin hisabi tsirara sai wanda Allah ya suturta shi wannan mutumin Allah zai kira shi a bisa kawunan bayin Allah hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sha'a Allah zai ba shi zabi shin daga cikin suturar 'yan aljanna wanne kake so a sama tun baka shiga aljannan ba ba a shiga aljanna ba sai wanda za a yi a filin hisabi suturar da zai sa sai ya zaba daga cikin suturar ta 'yan aljanna don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da cewa hulalul iman sutura ce ta imani don babu mai saka ta sai masu imani ya'ani ahlul iman min hulalil janna in ka duba sunan Tirmidhi kuma wannan hadisin shi ma ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 718 da kuma sahihul jami'i faqir hadisi na 6145 kaga wannan hadisin ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyamatar mana yawaita kashe kuɗi ta wajen wato sanya sutura bi ma'ana mutum ya sai kaya mai tsada annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa abu ne mara kyau duk da cewa ba haramun bane tunda dukiyar an baka an halatta maka amma an kyamatar maka shi saboda gafalalansa wanda ya bar haka saboda tawali'u ga Allah ga sakamakon da Allah madaukaki zai mishi don haka idan ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya yi ni'ima ga bawa Allah yana so a ga tasirin ni'imar a jikin bawa kar kai gurguwar fahimta don dalilin da yasa na kawo waɗannan hadisan kenan domin akwai wanda zai ɗauka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana so ya ga tasirin ni'ima a jikin bawa wato yana nuna cewa ka rika sayan kaya masu tsadala ai waje guda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta mana almubazzaranci sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadaitar da mu tawali'u ga Allah subhanahu wa ta'ala mu ci gaba wa an aliyin radiyallahu anhu an karbo hadisi daga sayyiduna ali bin abi talib Allah ya tara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna ali yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an lubtil qasiyyi ya hana wato saka sakar alqasiyyi kayan da aka saka wato sakar alqasiyyi wal mu'affar da kuma rinin al mu'affar alqasiyyi saka kaya ne da aka saka ana kiran shi alqasiyyi al mu'affar rini kayan da aka rina shi da al-mu'affar yani masu biga bil usfur kamar yanda yazo cikin litafai na fassaran kalmomin larabci misali lisanul arab a mujallal tara shafi na 242 al-usfur hadha alladhi yusbabu bihi wani ice ne wanda ake rini da shi sunansa al-usfur minhu ridiyun wa minhu barriyun wakilahuma nabtun bi ardil arab wato duk wato wani tsuro ne da ake samu ice ne da yake fita a kasar larabawa kuro nan ake samu shi suna amfani da shi wajen rini suna rinin kaya ana kiran shi al-usfur to idan aka ce al-mu'affar ana nufin kayan da aka rina shi da icen al-usfur don haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saka kaya al-mu'affar yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saka kaya da aka rina wato da ike na al-usfur sannan atufatul ahwazina al-imam al-mubarak kafuri a mujallal nabiyar shafin 322 yace wal mu'affar huwa al-masbugu bil usfur idan aka ce al-mu'affar ana nufin kayan da aka rina da itan al-usfur kama fi kutubin lugati wa shuruhil hadith yace kamar yanda yazo cikin littafai da suke fassara kalmar larabci da kuma littafai da suke sharhin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wal usfur a bayanin matana shi wannan ice na al usfur yasbughu sibagan ahmara yana ba da rini ne ja wato yana ba da jan launi na rini shi wannan ice da ake kira sa al usfur idan an rina kaya da shi to yana ba da launin ja asali a tarihi akwai littafan da zaka gani suna nuna wai yalo ruwan kwai ba daidai ba ne duk wani littafi da ke sharhin hadisi in ka duba zaka ga yana nuna cewa al-usfur yana ba da jan launi yana cikin al-mu'jam al-wasif na al-imam al-fayruz abadi mujallal nabi shafi 605 yace yustakhraju minhu sibgun ahmaru yusbagu bihi al-hariru wa nahwu shi wannan ice ana cire ainihin launin ja daga jikinsa da wannan launin ake rina al-harir da kuma sauran kayan sawa wancan zamani na annabi sallallahu alaihi wasallam yace rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin nan yana kitabul libasi wa zina babu nahyi an lubsi ar-rajuli thawban mu'affar wato babin da yake magana akan an hana namiji ya saka kaya wanda aka rina shi da ikin al-mu'affar hadisi na 278 ba ma al-imam muslim kadai ba duk malaman hadisi sun rawaito wannan hadisin in banda al-imam bukhari da kuma al-imam ibn majah hadisin nan baya sahihu bukhari kuma babu shi a sunan ibn majah yanda hadisin yazo tamamul hadisi sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda yace naha an lubsi al-qasiyyi wal-mu'affari al-qasiyyi wal-mu'affari yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a saka kaya da aka saka wato sakar alkafi sannan ya hana a saka kaya da aka rina rini da al'usfa wa an takattu min zahabi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a saka zobe na zinari wa an qira'atul qur'ani fi ruku sayyidina ali ya ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a karanta alqur'ani alhali ana cikin ruku kai kokari ka gama karatunka kafin kai ruku saboda haka hadisin ya kunshi abubuwa kamar guda uku na farko ya kunshi irin sufurar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana maza su saka na biyu hadisin ya kunshi bayani akan cewa saka zobe na zinari haramun ga namiji sannan na uku karatun alqur'ani a cikin ruku akwai malamin da ake kiransa al-imam Suleiman bin Khalaf al-Baji al-imam al-Baji mai sharhin muwatta saboda hadisin nan yana cikin muwatta sharh al-muwatta na al-imam al-Baji a mujallal na farko shafin 149 yana magana game da wani irin sutura ne ake kiransa saqar al-qasi yace akwai daga cikin almajiran al-imam Malik dalibansa waɗanda suka yi karatu gabansa akwai sanannen malami da ake kiransa Abdullahi bin Wahbin al-Misri Abdullahi bin Wahbin ya ruwaito hadisai da dama daga al-Imam Malik ya ba da riwaya ta muwatta shi kansa yace anna hasiyabun mudalla'a yuridu mukhaffafa bil harith suturar da ake kira saqar al-qasi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a saka in ji wannan malami ya ce sutura ne da ya zama an saka shi da ainihin wani zare amma an surka da al-harir an surka shi da al-harir mukhaffafatun bil-harir an yi saka kamar misali a ce za a saka kaya da auduga amma sai a rika surkawa da zaren al-harir to kayan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan iri-iri wadanda aka yi irin wannan dinki da su amma kowane kaya da irin sunansa saboda akwai garin da aka sani su suke irin wannan saka saboda ka galibi zaka samu irin waɗannan kaya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana danganta su ne ga garin da ake sakan su ba wai sunan kayan bane a'a kayan sai a kira shi da sunan garin da mutane ke sakan shi to abin da ya faru kenan yace wannan kayan da ake kiransa alqasi saqar alqasi wato saqa ne da aka yi na wani zare sai aka surka da alharir wa kana tu'malu bilqasi kuma inda ake wannan saqan wani gari ne da ake kiransa alqasu yana misra wa huwa mawdi'un bi misra yalil faraba wani guri ne wanda yake egypt wannan garin sunansa alqasu anan ne suke irin wannan saka ya shahara a duniya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ga darasi da ya gabata dama mun yi magana haramun ne namiji ya saka kaya zallan zaren alharir ko kuwa an surka da zaren alharir to wannan kayan yana daga cikin nau'in wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato kaya ne wanda mutanen alqasu mutanen garin alqasu suke sakansa suna surkawa da alharir annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kar a sa domin dama alharir haramun ne ga namiji al-litafi an-nihayat fi garib al-hadith wal-athar mujallad nabi shafi na tijin ibn al-asir yace hiya thiyabun min kattanin mutanen alqasu mutanen garin alqasu na egypt wato misra suna saka ne da kirtani suna saka da alkartan wanda shine ake kira kirtani da Hausa zaren da ake cirewa daga jikin rama suna saka ne da irin wannan zare amma makhlutin bi harir sai su garwaya da zaren alharir yace yuta biha min misra ana zuwa da irin wannan kaya ne daga egypt nusibat ila qaryatin ala sahilil bahri sai aka danganta ainihin kayan da sunan garin da ake sakan shi wannan garin shine alqasu yana gaban teku a kasar misra yuqalu lahu alqasu wasu suna kiran shi alqisu maimakon a sa mar fatha inji ibn al-asir saboda haka ashe abinda annabi sayyidina ali yake nufi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sawa lubsul qasi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saka kaya saƙar alƙasi wato saƙar garin alƙasu yaya saƙan nasu yake suna hada zare na al-ikirtali su hada shi da zare na alhari suna surkawa da zaren alhari kuma yana daga cikin nau'in sutura da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta idan aka ce al-mu'affar shine rinin al-usfur kayan da aka rina da al-usfur hadisi na gaba وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انت ابو حديثي لدى عبد الله بن عمرو الله يكرمه في رداشي لما حيثنسا قال راى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين عبد الله بن عمرو يجي النبي صلى الله عليه وسلم يا غني انا سنيده تفاتي غدا بيو معصفرين رنن العصفر وتولين جاء an rina su da ainihin wato icen al'usfur suturan gaba daya sama da ƙasa sai fikin fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ummuka amaratka bihaza shin mahaifiyarka ce tai ma umarni ka saka wannan kaya annabi sallallahu alaihi wasallam tambayar da yayi ishara ce da take nuna cewa bai dace da abdullah bin amr ya saka irin wannan kayan ba rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin nan هنا كتاب اللباس حديث ينا كمريان دا ابن حجر يكاوص أجيري حكا نسكة ذو أشكين صحيح مسلم أجيري هنا كتاب اللباس والزينة باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر حديث ندبو بيدا سبعين دا بوكا شين حديث نفركو كاتن حديث سيدنا علي بن أبي طالب دسنا أشكين بابي بدا يندا حديث يزو عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عبد الله بن عمرو يشي راى رسول الله علي ثوبين معصفرين مزون الله صلى الله عليه وسلم يا غا انا سنيده كايا رنن العصفر وتجاجي رنن العصفر saboda jallauni yake badawa shi wannan icen idan an yi rini da shi yana bada jallauni العصفر يصبغ صباغا احمر ya ganna ina sanye da kaya guda biyu kuma an rina su launin ja fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi min thiyabil kufar wannan yana daga cikin kayan kafirai fala talbasha karkari ka sa wannan kaya yanda hadisi yazo riwaya ta farko dan riwayar ta zo kashi biyu a riwaya ta biyu عبد الله بن عمرو يتي راى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يا غني انا سنيه ده تفافي غدا بيو رنن الاصفر وتجلوني جاجاي فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي امك امرتك بهذا عند يذو صحيح مسلم امك امرتك بهذا شن ما هيفيرك تي تي ما عمرني ده هكا قلت ده جن تنبين يا غني annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci kayan saboda haka sai shi ma yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya adsiluhuma ya rasulullahi in wanke su ne kala sai manzon Allah yace bal aharikuma sai dai ka je ka kona su ba maganar ka wanke ba je ka kona kun ga akwai tsanani game da sanya jajayen kaya ta wajen hana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya domin idan aka ce ka je ka kona ba ma ka wanke ba kaga yana gwada cewa babu sassauci a kai hadisin yana sahihu muslim kamar yadda ibn hajar ya faɗa don haka yasa muhammad nasiruddin al-albani a littafin silsilatul ahadith as-sahiha mujallad kashi na farko juz'i na uku ya zo a shafin 384 yace wala allan nahyu nahyi an lubsa thawbil mushbi humra abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda wato kayan jazurni babu surki li'annahu tashabbuhum bil kufari saboda sanya irin wannan kaya kamar kwaikwayon kafirai don haka yasa aka samu riwayar guda biyu daga Abdullah bin Amr riwaya ta farko Abdullah bin Amr yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ina sanye da waɗannan kayan yace min inna hadhihi min thiyabil kufar waɗannan suna daga cikin kayan kafirai bala talbasuma don haka karka rika sawa kuma har zuwa yanzu haka ne misali in kana in ka taba ganin wanda ke bin addinin buza masu bin addinin buza waɗanda ke China daga kayansu jajaye mutum ya ɗaura jan mayafi ya yafa jan mayafi kaga kayan kafirai ne tun a wancan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani kuma ba kamar yanzu bane don larabawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda ke sanya wanduna riguna da wanduna ba su da yawa akwai din ana sawa amma sun fi yafa mayafi da ɗaura guda su yafa mayafi su ɗaura guda to kaga kenan a wancan zamanin masu bin irin wannan addinin su ma suna yafa mayafi su ɗaura guda kuma duka jajaye kaga idan an ganku a titi ta ɗauka addinin ku guda annabi sallallahu alaihi wasallam yace karka sa irin wannan kaya saboda launinsa launi ne wanda kafirai suke sawa yace hadhihi min siyabil kufari fala talbasha albani yace wannan shine dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya bayyana masa aibu kuma haka al-imam an-nawawi shi ma ya faɗa yana sharh sahih muslim a juz'i na 14 shafi na 45 الإمام النووي يأكو بيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم ييما عبد الله بن أمري النبي صلى الله عليه وسلم يشيما إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها أي ونن ينادق كايا كافري كركسا سيشي يدل أيضا على أن النهي اللبس المعصفر لأجل التشبه بالكفار ونن يعلمون أبن ديسا أكا هنا وتؤسك جلوني saboda launi ne wanda yake banta ga kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da mu rika wato saba mahalayen kafirai mu rika saba mahalayen kafirai don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ابن حجر يكاو حديثي قلابيو ودن تسكيه حنا نمجي يسكا كايا تأكلنا شي واتو دجلوني حديثا سيدنا علي بن أبي طالب تقوم حديثا عبد الله بن عمرو لا يفهم ترمك باتا لذلك إذن دكسام حديثي ينالي شوكا نمي فهم تر الصلاة الصالح dan karka gina fahimtarka akan kuskure menene fahimtar magabata game da waɗannan hadisai da muka karanta Ibn Hajar ya kawo saboda ya tabbatar maka akwai launi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana maza su saka shine launin ja na'am akwai wasu hadisai da suke magana akan launin yellow wanda bai kawo hadisin akai ba amma dai muhimmin abu shine me ya fahimtar magabata game da sanya waɗannan kaya da suke da launin ja tunda mun riga mun gabatar da bayani akan hukuncin saka kaya da aka surka shi wato da zaren alharir ko da ba zallan alharir bane idan aka yi saka da wani zare aka hada da alharir wannan kayan haramun ne namiji ya sa al-imam an-nawawi a sharhin wannan hadisi ba tare da kawo wahala ba sahih muslim don al-imam muslim ya rawaito hadisin nan sharhin a mujallal na 7 sharhin 156 al-imam an-nawawi yace ikhtalafa al-ulama fi thiyab al-mu'affara malamai magabata fahimta su ta saba game da hukuncin saka kaya da aka rina shi rini da al-usfar wa hiya al-matbuga bi usfar wato kayan da aka rina shi da wannan ikin al-usfar menene hukuncin saka wannan kaya ga dai hadisi an samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi yace fa abaha jumhurul ulama akasarin malamai sun halatta saka kayan akasarin malamai suna cewa saka jan kaya babu laifi yace min as-sahaba wa tabi'ina wa man ba'dahum tun daga sahabbai da tabi'ai da wadanda suka biyo baya akasari in kana bi zaka tarza cewa akasari sun halatta yace wa bihi qala Shafi'i wa Abu Hanifa hakana al-Imam Shafi'i hakana al-Imam Abu Hanifa amma Malik fa al-Imam Malik shi ma ya halatta a san namiji ya saka kaya dake da launin ja sai ce eh al-Imam Malik ma ya halatta sai dai shi al-Imam Malik yayi matashiya yace gairuha afdalu minha kar a sakar namiji ya saka jan kaya shi ya fi dacewa al-Imam Malik haka yace amma in ya sa din ba haramun bane akwai riwayar ma da aka samu daga gare shi annahu ajaza lubsaha fil buyut wa aqniyati duri al-Imam Malik ya halatta mutun ya saka jan kaya a gida ko wato a gidaje ba tare da ya fito waje ba wa karihahu fil mahatil wal aswaq wa nahwaha amma idan mutun zai tafi kasuwa ko zai tafi taron jama'a to al-Imam Malik yace bai kamata ya saka wannan jan kayan ba ya bar shi a gida sai al-Imam Nawawi yace wa qala jama'atun min al-ulama amma akwai malamai kuma wanda suke ganin huwa makruhun karahata tanzihi wato sanya jan kaya ga namiji makruhi wa hamadun nahya ala hada suna daukan hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan cewa ai ba haram bane illa dai kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karhanta ne shi sai ake kira karahatu tanzihi wato an dai karhanta ne amma ba a haramta ba to za ka iya tambaya me yasa aka samu mafi yawan malamai magabata suka halatta sa jan kaya kuma hadda manyan masana irin su al-Imam Shafi'i al-Imam Abu Hanifa al-Imam Malik me dalili sai al-Imam Nawawi yace saboda an samu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ladhi sahullatan hamra annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka saitin kaya kuma jallawi shi kansa ya saka saitin kaya jallawi to idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa zai saka kaya wanda ke da jallawi ya za a ce saka wannan kayan kuma haramun sannan akwai hadisin Abdullah ibn Umar wanda ya tabbatar da wannan saboda haka al-Imam al-Khattabi malamai suka yi ta kokarin wato daidaita tsakanin hadisai kashi biyu din tunda an samu hadisai akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka jajayen kaya sannan kuma ga hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a saka jajayen kaya to al-Imam al-Khattabi shi yake ayi la'akari da ainihin bambancin kayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka da kuma kayan da ya hana saboda haka ana la'akari da irin irinin da aka yi yace annahyu munsarifun ila ma subiga min as-siyab ba'da an-nasji sai bayan an gama sakar kayan sai aka rina shine kayan Abdullah ibn Amr saboda haka yasa Abdullah ibn Amr yace ya Rasulullah in je in wanke tunda ana iya sa masa wani abu wanda zai kawar da wannan rinin da aka yi masa kaga zai raba shi da ainihin jallawi in je in wanke kayan annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ka kona su wannan ya nuna cewa kayan bayan an saka ne aka rina amma shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka fa an wato an rina zarar ne sannan aka saka kayan sai da aka rina zarar kafin aka saka kayan don haka akwai bambanci tsakanin launin da aka yi falaysa bidakhilin fi nahi don haka wannan irin kayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka bai shafi irin kayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba shi nashi kayan zarar da aka saka shine wanda aka rina amma kayan da ya hana fa sai bayan an gama saka ne ake rinansa wannan yana daga cikin fahimtar da wasu malamai suka yi na kokarin daidaita tsakanin hadisan wanda wannan babu shakka abu ne mai wahala ya za a yi ka bambanta jan kaya wanda aka rina bayan an saka da wanda aka rina zaransa kafin a saka kaga aiki ne mai wahalan gaskiya akan mutum saboda haka bambanta launin kayan launin jan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa rinin da annabi yayi kayansa aka yi masa da kuma wanda aka haramta wannan wato babu hujja a kansa al-Imam Shafi'i yana daga cikin malaman da suka halatta sanya jan launi sai ya ce wa inna ma rakasu fil mu'affar abinda ya sa na halatta namiji ya saka jan kaya لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نهى عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه نهاني al-imamu shafi ya ce ni babu wani hadisi da ya iso gare ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji ya saka jan kaya sai hadisin sayyidina ali din nan kuma hadisin sayyidina ali ga abin da yake annabi ya hana ni sai al-imamu shafi ya ce to wannan khususiya ce ga sayyidina ali annabi ya hana shi kadai ke al-imamu shafi ya ce wala aqulu nahakum ni bazan iya cewa na annabi ya hana ku ba tunda abin da sayyidina ali ya fada ke amma duk da haka daga cikin mabiyan mazhaba ta al-imamu shafi'i akwai al-imamu al-baihaqi al-imamu al-baihaqi yana daga cikin sanannun masana wadanda ke bin mazhabar al-imamu shafi'i al-imamu al-baihaqi ya kawo hujjoji da dama wanda ya yi ma al-imamu shafi'i martani a kai daga ciki akwai hadisin abdullah bin amr al-imamu shafi'i yana cewa shi hadisin sayyiduna ali ne kadai ya iso gare shi sai al-imamu al-baihaqi yace to ai ga hadisin abdullah bin amr hadha alladhi zakarahu muslimun thumma ahadith ukhra sannan akwai wata hadisan ma daban-daban sai al-imamu al-baihaqi yace to malaminmu al-imamu shafi'i rahimahullah walau balagat hadhihi al-ahadith ash-shafi'iyya da dai waɗannan hadisai sun isa ga al-imamu shafi'i laqala biha insha Allah al-imamu al-baihaqi yace to da shi kansa al-imamu shafi'i zai hana maza su saka jajayen kaya saboda hadisai ba su isa gare shi ba ne sannan sai ya kawo hadisi da aka samu labari da aka samu daga al-imamu shafi'i yana cewa idza kana hadithun nabiyyu khilafa qawli idan an samu hadisin annabi ya saba magana ta fa amalu bil hadithi duk yi aiki da hadisi wada'u qawli ku yi watsi da magana ta wata riwaya yana cewa fa huwa mazhabi wannan ita ce mazhabata don haka al-imamu shafi'i da yake cewa babu laifi namiji ya saka kaya wanda ke da launin ja al-imamu shafi'i da ya faɗi haka ya faɗi hujjarsa yace iyaka hadisin da ya sani shine hadisin sayyidina ali bin abi talib amma ko al-tahin bulughul marami kaga an kawo hadisin abdullah bin amr wanda wannan hadisin bai isa ga al-imamu shafi'i ba Allah ya kara Allah madaukake masa rahama fahimta mafi inganci wato shine cewa saka jajayen kaya ga namiji saiti gaba daya haramun ba maganar makaruhi ba kuma ba maganar halal ba wannan ita ce fahimta mafi inganci dalilin haka yasa Ibn Hajar ya kawo hadisan nan sayyidina Ali ga abin da ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a saka kaya da aka rina shi da al-mu'affar da al-usfar ga hadisin Abdullah ibn Amr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni ma ya kona kayan don haka ya tabbata cewa annabi yayi hani game da sanya wannan launi don haka fahimta mafi inganci shine cewa haramun mata babu da idan sun sa launin ja babu wani launi da aka hana mace ta sa amma banda maza wannan ita ce fahimtar manyan masana a tarihi kamar misali Ibn Abdul Barri masanin hadisi a littafinsa al-tamhid a mujallar na biyu shafin 180 da kuma littafinsa al-istidkar a mujallar na 26 shafin 173 al-imamu an-nawawi mai sharh sahihi muslim kamar yadda muka gabatar a juz'i na 14 shafin 246 shi ma ya tabbatar da haramun haka nan a littafinsa al-majmu duk da cewa yana sharhi game da mazhaba ta al-imamu shafi'i a mujallar na 4 shafin 336 haka Ibn Hazmi a littafin al-muhalla a mujallar na 4 shafin 76 haka na Ibn Qudama a littafin sa al-mughni a mujallar na 2 shafin 269 haka na Ibn Taymiya a littafin sa iktiba'u siratin mustaqim a mujallar na 4 shafin 322 da kuma littafin sa majmu'u fatawa a mujallar na 22 shafin 125 kamar misali a nan majmu'u fatawa Ibn Taymiya ya ce walihaza kariha al-ulama'ul ahmara al-mushabba'a humra yana da kyan bulwura kayan da aka rina shi jazur shine wanda malaman da suka ce haramun ne namiji ya sa yasa ya ce al-mushabba'a humra kayan da ya zama jazur ba wanda ya zama ruwan kasa ba ba shi ake magana ba idan aka rina kaya ya zama to jazur to haramun ne musulmi ya sa namiji ya sa kama ja'a an-nahyu anil nisaratil hamra'i don haka ibnu taymiya sai ce wa qala umar bin al-khattab ya kafa hujja ma da magana sayyidina umar sayyidina umar yana cewa da u hadhil barraqati lin nisa'i sayyidina umar yace wannan launin mai kyalli ku barwa mata launi mai kyalli ku barwa mata inji sayyidina umar bin al-khattab Allah ya kara masa yarda wanne ne launi mai kyalli launi mai kama ido irin ja irin yalo ku barwa mata inji sayyidina umar والآثار في هذا ابن تيمية إن ذاك تتروا حديثي أكان هكا ونحوه كثيرة سنة ديوة هكا ابن القيم الجوزية شما يا حرمك التي تهم تهذيب السنن أبي داود هنا مجلد نقول مشاهد إشاتين كمان فإن الحل إذن كتش أي النبي صلى الله عليه وسلم ياسك سيشن كايا أنسى مهديث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هلة حمراء باب شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يأسك سيف جاجا ينكايا ابن القيم يهي بيان بمبنشي دوان شلون دفوم لون جا وان دا أكتي النبي صلى الله عليه وسلم يأهنا ينكي وفا إذا كان البرد فيه أحمر وأسود إذا يزم كاياني وان دكي دلوني ينا دسوركي akwai baki akwai ja dan irin kayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kenan ibnu al-qayyim yayi kokarin ya tabbatar da cewa wannan kayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka ma'rufatun inda ahli al-yaman qadiman wa hadithan sananne ne wato ga mutanen yaman tun a zamanin da irin wannan saifin kayan ba ja zur bane ba ainihin launin sa ja ne sallah kawai ba sulki ne akwai baki akwai ja ko ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba don haka ba haram bane musulmi ya saka jajayen takalma ko ya saka janhula amma sauran kayan ba ja bane ko ya saka misali riga ne ja amma wannan ba ja ba ko kuwa jar wando abinda ake magana shine saitin kayan gaba ɗaya ya zama jazo wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana in ka lura da hadisin Abdullah ibn Amr kamar yanda yazo cikin bulugul maram yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yana sanye da kaya sawbaini mu'affarain kaga ya nuna saifin kaya ke da mayafin da ya yafa da mayafin da ya daura don haka ibn al-qayyim ya bambanta ainihin kayan da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka launin ja da kuma launin ja da ake maganar an hana haka in ka duba kashaful qina mujallal na farko shafin 285 al-imam al-bukhari yace wa yukrahu lirajuli an kyamata ga namiji lubsu ahmara musmatin an kyamata ga namiji ya saka kaya launin jazur lima warada an abdullah bin umar saboda an samu hadisin ma abdullah bin umar kabar da ibnu taymiya ya fada hadisan suna da yawa عبد الله بن عمر يتي مر على النبي رجل عليه ثوبان احمران وانا متين يوتي النبي صلى الله عليه وسلم ينا سنيه ده كايا سيفي ينا سنيه ده سيفين كايا واتو يا دورا ما يافي غدا يا يافو غدا اما دوكان سو جازور ني فسلم سي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يكي ما يرمس ده وانا سلم hadithin yana sunan Abi Dawud saboda haka Imam Bukhari yace idan manzon Allah zai ki amsa sallaban mutum saboda ya sa jajayen kaya kaga wannan kayan ba mai kyau bane saboda haka yasa al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ki stigma da mai tsanantawa game da jan kaya kamar yanda al-Imam Nawawi yace al-Imam Shafi'i ya halatta al-Imam Abu Hanifa ya halatta al-Imam Malik ya yi tsakatsaki ya ce in a gida ne babu zai fi kasa amma kar dai ka fita waje to amma al-imamu ahmad ya tsananta al-imamu ahmad ya ce ba daidai bane mutum ya sa jajayen kaya al-imamu ahmad ya ce awwalu man labisahu alu qaruna aw alu fir'auna farkon wanda ya saka saitin jan kaya shine mutanen qaruna ko fir'auna inda al-imamu ahmad bin hanbal sai ce walau kana al-ahmaru al-musmatu bitana wa kharaja bil-musmati ma fihi humra wa ghayraha fala yukrah amma idan mutun ya zama yayi turki fa al-imamu ahmad yace babu laifi koda walau galab al-ahmar koda ake jajayen kayan jan launin ya firin jayi ya zama mutun yana sanye da kaya amma wato launin jan ya farin jaye akan wani launi babu laifi dan mutum ya sa wannan kaya abinda ake magana shine mutum ya sa kaya sama da ƙasa gaba ɗaya launin ja haramun wa alaihi yumal lubsuhu kullu alhamra al-imam ahmad shi a fahimtar sa idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka jajayen kaya to ɗayan biyu kamar bayanin ibnul qayyim yace ba jajaye ne jazur ba akwai surki na launin baki a cikin kayan amma mafi yawan launin kayan da annabi ya sa launin jaje saboda haka yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka jajayen kaya amma aka lura ya za a yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka kaya jajaye sannan kuma ya hana mutane saka irin wannan kaya ai ba zai yi ba dan haka akwai bambanci me ya bambanta abinda ya bambanta shine in ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya daura mayafi guda ya yafa guda dukkan su jajaye ne amma rawanin sa ba ja bane kaga ba sai ci bane gaba daya inji al-imam ahmad ko kuma bayanin ibn qayyim al-jawziyya kasancewar kayan akwai wani launi amma jan launin ya farin jaye saboda haka malamai gaba daya sun ce dan an samu surkin launi ba laifi bane abinda aka hana shine mutum ya zama ya saka kayan gaba dayan sa ja hakanan al-litami tuhfatul ahwazi mujallad nabiyar shafi 322 al-imam al-mubarak kafuri shima ya tabbatar da haramci saboda ya kawo hadisin sayyidina ali bin abi talib sai yace dalilun ala tahrimi lubsil mu'affari lirijali li'anna al-asl fi an-nahyi at-tahrim ne sharhi sunan al-tirmidhi yace hadisin sayyidina ali bin abi talib hujja ce da take tabbatar da lallai haramun ne ga namiji ya sa jan launi hakanan al-imam ash-shawkani al-litafin nailul awtar a mujallad nabi shafi 110 shi ma yace ar-rajihu tahrimu thiyabil mu'affara hujja mafi rinjaye ko da yake an ce maka akasarin malamai suna cewa halal amma ba nan ake dubawa ba meye hujjar su hujja mafi rinjaye wato ita ce haramcin saka kaya wanda ke da launin ja ga maza al-imam shawkani shi ma yayi magana mai tsawo a cikin nailul awtar don haka al-imam tirmidhi lokacin da ya kawo hadisin akwai a cikin sunan tirmidhi inda ya kawo hadisin wato ya sa shi a karkashin babi min fi abwabil adabi yace babu ma jaa fi karahiyati lubsil mu'affari lirrijali bayani da yazo akan an kyamaci namiji ya saka kaya da aka rina shi da al-mu'affar kaga ya nuna cewa hatta masana na farko irin su al-imam tirmidhi irin su al-imam muslim duk wannan fahimta suke nan saboda haka inda kana jin masana hadisi wannan dake sharhin hadisi zaka tar kusan akasarin su suna tabbatar da cewa haramun wannan dalilin yasa ibnu hajar ya kawo hadisan yayi shiru ga hadisai dai an karanta baka annabi ya hana to kai zaka ce halal ne idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a saka kaya mai launin ja kai kuma sai ka ce ku saka kaya mai launin ja kaga mutum ya shiga hadari Allah ya kare don haka ibnu usaymin al-litafi al-sharh al-mumti mujallad nabi shafi 218 yace al-qawlu sahih hujja mafi inganci magana mafi inganci wato fahimtar da tafi inganci a cikin sabani da aka samu na magabata wato ita ce anna lubsal mu'affari haramun ala rajuli saka kaya mai launin ja haram ne ga namiji wal mu'affari mislu haka ma kayan da yake da launin yalo gaba dayansa dan shine wanda aka rina shi da az-za'faran al mu'affar shine kayan da yana da launin yalo da wanda ke da launin ja da mai launin yalo nisantarsa ga namiji shine mafi dacewa saboda waɗannan hadisai da muka karanta hadisai masu yawa mu ci gaba wa an asma'a bint abi bakr radiyallahu anhu an karbo hadisi daga asma'a bint abi bakr Allah ya kara musu yarda wato da ita da babanta sayyidina abubakar as-siddiq annaha akhrajat jubbata rasulillah asma'u ta fito da alkabbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jubba ita ce alkabba asma'u bint abi bakr تافتو ده الكبر منظر الله صلى الله عليه وسلم مدفوفة الجيب أما تشمباكي أينهم ويريغا أني تشمباكي تشيني الجيب والكمين دهنوا الكبات والفرجين دهما أينهم واتو غبان الكبان دهما باينسا شاكي كرا جيلان الكبا شاكي الفرجين أنا كرسا الفرجين سمو ده جيلا قدا تغبا تاريس الأوران غبا jira guda ta baya tarihi al'auran baya shi yasa ake kira al-farjain maimakon wato jelar da ta rufe gaba da kuma jelar da ta rufe baya kafin akan tsaga taya gefen dama da hagu sai zama gaban kamar jela ne bayan ma jela ne shi yasa suke kiran shi al-farjain wato an yi cin baki al-kabbar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta cin baki shine makfufa al-kaffu shine atfu aturati thawbi ai cin bakin sutura kamar inda tela yake a nade bakin idan an nade bakin sai a dinke shi sai yayi kauri to al-kabbar annabi sallallahu alaihi wasallam an nade ainihin ammata cin baki wato an nade saman wajen wuyan rigan wal kummayni da hannuwan rigan wal farjaini da jelan rigan ta gaba da baya da me aka yi masa wannan cin bakin sai yace biddi tace biddi baki an yi masa cin bakin nan wato da kyallan alhariya wanda mun riga mun yi magana alharir shine zaren siliki amma addibaji fa shine sakar siliki wato taka na ainihin alharir shine aka yi cin bakin alkabbar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna babu laifi dan an yi cin bakin riga da alharir duk da cewa sanya alharir haramun amma cin bakin rigan ba laifi bane kamar yadda bayani ya gabata rawahu abu daud al-imam abu daud ya rawaito hadithin yana kitabul libas babu rukhsati fil ilm wa kayf al harir fil alam wa kayf al harir hadithi na 1054 yanda hadithin yazo an abdullah abu umar maula asma bint abi bakr kita asma bint abi bakr yar aisha Allah ya kara musu yarda Asma'u ta ba da labari tana da wani bawa wannan bawan ana kiransa Abdullahi ana masa alkunya da Abu Umar shine ya ba da labarin abin da ya auku yace ra'aitu ibna Umar fi suqi naga Abdullahi ibn Umar a kasuwa ishtara sauban shamiyyan ya sai wani kaya na Sham ya sai wani kaya na mutanen Sham kayan da ake kawowa daga Syria fara'a fihi khaytan ahmara Abdullah ibn Umar sai ya ga janzari a jikin wannan kayan farar da hutu ya dawo da kayan ya mayar ma mutumin da ya saya gurin shi to da naga haka in ji wannan bawan Asma'u bint Abi Bakr fa ataitu Asma'a sai na tafi gida na samu Asma'u bint Abi Bakr فذكرت ذلك لها انا بات الاباري نتجا عبد الله بن عمر اكاسوا يا سي وني كايا ني نا متانن شام زري ني كوي يا غني جا غدا دايا سي ماي دا كايا فقالت سي تكي يا جاريا ينا كي بيوا نا دين نا ناولني جبته رسول الله كي ميقوني الكبر منظور الله صلى الله عليه وسلم فاخرجت جبته طيالي طيالتا سي ايتا ونن بيوا تفيتو دا wata alkabba mai kauri makfufa alkabban an yi mata cin baki shine sai ya kawo karshen hadisin kamar yadda Ibn Hajar makfufatal jaydu wal kummayni wal farjain fi dibaji wato an yi cin baki ainihin alkabban gaba daya an cin bakin sa gaba daya da kyallan siliki kyallan alhari Ibn Hajar yace wa asluhu fi muslim asalin hadisin yana sahihu muslim yana kitabul libas wa zina babu tahrim isti'mal ina'i zahabi wal fidda yanda hadisin yazo a sahihu muslim ya dan bambanta da yanda yazo a cikin sunan tirmidhi hadisin yana da tsawo amma dai riwayar shi wannan bawan Asma'u bint Abi Bakr da ake kiran sa Abdullah ne kaga ita tana tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ya haramta sanya siliki amma kuma an yi cin bakin alkabbansa da siliki yana nuna ashe abinda aka haramta shine zallan zaren siliki ko kuwa a samu surki ta wajen sakan gaba ɗaya kayan amma don an yi cin baki wannan ba laifi bane kamar yadda bayani ya gabata a hadisin sayyidina Umar bin Khattab wanda sayyidina Umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta sanya alharir sai dai wanda ya zama idan sakan da aka yi fadinsa bai wuce yatsa hudu ba don haka idan aka samu siliki a jikin alkabar annabi sallallahu alaihi wasallam sai a yi la'akari da abinda sayyidina Umar ya faɗa ba laifi bane don an yi cin bakin kaya da sil amma kada dai fadin cin bakin da aka yi ya wuce ainihin yatsu guda hudu kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullah bin Umar Allah ya kara masa yarda mu ci gaba wazada a riwaya ta al-Imam Muslim sai yayi kai kanat inda Aisha wato Asma'u tace lokacin da ta fitar da wannan al-kabbar annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi tunani ya aka yi al-kabbar manzon Allah ta je wajen Asma'u tunda kanwata ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka yi al-kabbar sa ta koma hannunta shine sai bayani tace hazihi kanat inda Aisha wannan al-kabbar dama bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tana wurin Aisha Allah ya kara mata yarda hatta qubibat har dai Allah ya karbi ran Aisha saboda Aisha ta rasu kafin Asma'u bintu Abi Bakr Asma'u ta haura shekara 100 kafin ta rasu kusan duk yan uwanta sun rasu ita ce na ƙarshe to lokacin da Aisha ta rasu falamma qubiba qababtuha lokacin da Aisha ta rasu sai na karbi al-kabbar daga wajen Aisha na rike wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana saka wannan kayan fa nahnu nagsiluha mu kuma abinda yasa muka aje al-kabban muna wanke al-kabban ne lil marba dan mara lafiya nastashfi biha asali yanda yazo a sahihu muslim yutashfa biha wato ana neman waraka ta dalilin wannan al-kabbar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa zada al-bukhari al-imam al-bukhari yayi kari a riwayarsa hadisin yazo cikin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari hadisin 348 الإمام البخاري قال تيوا وكان يلبسها للوفد والجمعة وتو إيتا أسماء نيتا فلا أسماء تتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كفن تينا تكونا الكبة صبو دا ترم باكي كما صبو دا فتارا جمعة إذا زي فتارا جمعة هكا باب لي في دلي ما يأتي وتري قام ثم صبو دا ترم باكي كما صبو دا صلى الجمعة دونك أنا الإمام النووي yana sharhin hadisin da yake asali kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa asalin hadisin yana sahihu muslim yana kitabul libasi wa zina al-imam an-nawawi a sharhu sahihi muslim juz'i na 14 shafi na 43 yace ja'ala laha kummatan bi dhamm al-kaf huwa ma yukaffu bihi jawanibuha wato an yi kin bakin al-kabbar annabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'tafu alaiha wato aka ninka aka nade idan aka nada bakin sai a dinki wa yakunu zalika fi zairi wa fil farjain wa fil kummayn wa amma ikhraju asma'a jubbatan nabi sallallahu alaihi wasallam fa qasada biha bayana anna hadha laysa muharrama abinda yasa asma'u ta fito da alkabar annabi saboda ta tabbatar da cewa ba laifi bane don an samu zaren siliki a jikin kaya ba laifi bane abinda aka hana wato shine fadinsa lam yazid ala arba'i asabi fadinsa kar ya wuce ya tsu guda hudu kamar yadda yazo cikin hadisin sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda fa in zada fa huwa haram idan fadin cin bakin da aka yi ya wuce fadin ya tsu hudu to babu shakka saka wannan kayan haram al-azim abadi mai aunul ma'bud sharhi sunan abi dawud yace wannan hadisi wa hadithul babi wannan hadisin da Ibn Hajar ya kawo a ƙarshe hadisin Asma'u bintu Abi Bakar da kuma hadisin sayyidina Umar da ya kawo a cikin babin yadullani ala aljawazi idza lam yazid ala arba'i aqabi wato suna nuna halancin a saka kaya wanda akwai sil a jikinsa sharadi kada ainihin fadin inda aka dinka silk din ya wuce yatsu guda hudu, kuma wannan shine abin da aka sanin malaman sunna suka tafi a kai. Akwai bayani ga Muhammad Nasiruddin al-Albani yayi a littafinsa At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Littafin yana da muhimmanci. Ya rubuta littafin ne akan matsayin tawassul da nau'ukansa. A shafi na 145 ya yi magana muhimmi wanda ya kamata mu faɗa kafin mu rufe wannan babi. Saboda Asma'u ta ce abinda ya sa ta ajiye alkabbar Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan aka samu mara lafiya sai a ɗauki alkabbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai a wanke, sai a ba mu wannan mara lafiya, ko dai ya sha ko ya yi wanka, sai kuma ya wanke. To saboda haka sai Albani ya kawo bayani a cikin At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu, shafin 145. Karka yadda duk wanda ya ce maka akwai rigar Annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu, ko ya ce ma akwai takalminsa ko akwai rawaninsa, wannan babu gaskiya. Kamar yadda ka sani ne, an yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ta wajen hadisi, akwai hadisai na ƙarya, don haka yasa malamai suke tacewa a ce ma hadisin nan bai inganta ba. To akwai waɗanda kuma suna nan su ce ma ga takobin manzon Allah, ga rigar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce wa nahnu na'lamu anna atharahu min thiyabin aw sha'rin aw fadlatin kad fuqida. Duk wani abu da ya zama wato na Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, imma gashin jikinsa, imma wani abu dai da aka samu ragowa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kayan sawansa an riga sun riga sun bace babu su. وليس بامكان احد اثبات وجود شيء منها. نعم akwai wanda ke cewa ga rigar Annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman ga wanda ke du internet a turo ma hoton wani abu, ce ga takobin manzon Allah, ga takalmin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To babu hujjar cewa takalmin na manzon Allah, za a iya ƙarya ka, ai ƙarya ba ta da wahala ko, amma hadarin sa shine duk mutumin da ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya, manzon Allah kafin ya bar duniya ya faɗa, ya ce ka kwanda sani kana da wurin zama a wutar jahannama. Saboda haka yasa yana da kyau ka san irin waɗannan maganganu, da zaran wani ya ce maka ga abu kaza kar ka dora. Don kamar misali ta internet, za a turo ma hoton abu a ce ga takalmin manzon Allah, sai kai ma ka tura, kai ma ka shiga listin makaryata. Ka shiga listin makaryata waɗanda sun yi wa manzon Allah ƙarya, Allah shi kare mu. Saboda haka ka sani babu abin da ya saura na Annabi sallallahu alaihi wasallam. La siyama ma'a mururi akthar min 14 qarnan min az-zaman. Musamman a ce an samu shekara 1400. To wallahi ko kamar yadda Asma'u take faɗa, ana jika alkabba a sha, kawai a ce an bar alkabban zuwa yau ya kamata a ce ya narke. Shekara 1400, Allah ya sa mun gane. Bare kuma ya tabbata cewa alkabar Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu shakka jikin manzon Allah, duk wani abu da ke da asali da Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya masa albarka. Saboda haka yasa a zamanin sahabbai alwalar manzon Allah suna warwatsu. Ita Asma'ul ta yi ajiyar sumar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda idan mara lafiya ya zo sai a jika, sai a bashi ya sha, kuma sai ya warke. Wannan ijma'a duk malaman sunna sun tabbatar da cewa kayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da albarka. Anna sahaba radiyallahu anhu adillu rashid, su sahabbai bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam shin sun yi irin haka? Don kamar yadda Asma'u ta faɗa, in ba mu cika magana da hakan ba, sai ka ɗauka aiko, idan aka samu wani ƙasaitaccen malami ya mutu, shi ma ana iya ɗaukan alkyabbansa a aji, ko a rika jikawa ana ba wa marasa lafiya su sha ruwa su warke. La, wannan khususiyya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Babu wanda ke da ikon a ɗauki hularsa a ce za a samu waraka saboda an jika wannan hula a sha ruwan ko kuma a yi wanka da shi. La, babu shi. Banda Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu wanda ke da wannan falalar. Wanda yana cikin al-ittifam na al-Imam Shafi'i. Me ne dalilin da yasa aka ce khususiyya ce al-Imam Shafi'i? a mujallar na farkon shafin 482 ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya sani sun fi musamman zan Allah sun fi musamman annabi sallallahu alaihi wasallam har ma Allah tabaraka wataala ya yi sharadin tsiran mu sai mun bi su don haka yasa yake cewa wallazina taba'uhum bi ihsani ashe idan ma kana son ka tsira a kiyama sai kai kyakkyawan biyayya ga sahabban manzo don haka ba ka cewa wato imaninka ya fi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to abin da ya faru bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yaqa min ahadin minhum shay'un min zalika babu wani sahabi da ya taba jika rigar wani ko gashin wani ko ragowar ruwan alwalar wani misali saboda neman albarka ta kamar yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam بالنسبه الى من خلفه اذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الامه افضل من ابي بكر الصديق رضي الله عنه الامام الشافعي يتي اذا انا مغنر wanda yafi daraja a aqidar ahlus sunna babu kamar sayyidina abubakar sayyidina abubakar shine yafi falala yafi daraja a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kana khalifa ya kasance halifa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولم يفعل به شيء من ذلك بذاك تبقى سامن لابارن دعك أني تبركي دا جكين سيدنا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما وهو كان في الأمة بعده باية سيدنا أبو بكر سيدنا عمر دي تركشو قبنشي ثم كذلك عثمان ثم علي ثم صائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة الإمام الشاطبي يتي توسيكما kaduba tarihin sayyidina Uthman shi ma ba amar hakan ba sayyidina Ali ko ko sahabbai gaba daya wadanda sune suka fi daraja a cikin al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam thumma lam yasbut li wahidin minhum an tariqin sahihin ma'rufin anna mutabarrikan tabarraka bihi ala ahadi tilka alwujuh aw nahwiha babu labarin da aka ce an taba neman tabarruki da jikin wani daga cikin khulafa'ur rashidin la babu bal iktafaru fihim alal iktida saboda haka menene abinda sahabbai suka yi shine koyi da ayyukan manzon Allah wal aqwali da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam wa fiyar allati tabau fiha annabi sallallahu alaihi wasallam sai zamanto ijibai ne minhum ala tarki tilka al ashiya kullaha kamar sahabbai sun yi ijimai babu wanda ake tabarruki da jikinsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa baqiya an-nazar fi wajhi tarki ma taraku minhu eh kana iya cewa me yasa sahabbai basu yi tabarruki da jikin sayyidina Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ba me yasa basu yi ba amsa guda ce saboda sun tabbata khususiyya ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka ba a yi ma wani ko ba a yi ma wani haka don haka sun kaga annabi sallallahu alaihi wasallam wato shine bin umarnin manzon Allah abinda ya rage mana a yau wanda zamu yi wato shine bin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana ittiba'u ma athara ma usira anhu min qawlin aw fi'li abinda duk aka ce maganar manzon Allah ne kai koyi da ita aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai koyi da shi ba zai yiwu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da jikinsa koko wani kayansa a yau bare har kai tabarruki da shi ba Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure wannan shine karshen babin babin libas wanda ya zo karshen kitabu salati so ina ga kamar wancan mako na dan yi magana akai abinda yasa ya kawo kitabul libas a karshe saboda kayan sawa yana da alaka da sallah kai sutura ka tana da alaka da sallah idan mutum zai yi sallah ya kamata ya zamanto yana siffa ta kamala to siffa ta kamala kuwa ya kamata ka san kayayyaki wadanda manzon Allah ya hana asa idan zaka yi sallah ya zama kana sanye da kayan da an haramta kaga baka zama kana cikin siffa ta kamala Allah ya saka da alheri don haka duk da cewa sallar tana inganta kamar yadda muka faɗa a baya amma dai sallar akwai na kasu saboda baka daraja ita wannan sallan ba kamar mutum ne ya yi sallah da sutura irin na kafirai wanda malamai suna magana akai ko ko mutum ya yi sallah da kayan sata shi ma kayan haramu ne amma tun da ya rufe al'auransa sallar ta inganta amma dai sallar ba ta samu kamala ba don haka yasa Ibn Hajar ya kawo kitabul libasi a ƙarshen kitabul salati insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك